sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na hantsi akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za iya sauraron mu a gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol FM a jamhuriyar Niger, sai kuma ta Alpha Radio a kumasin kasar Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawa a wannan shiri na hantsi da ni Hassan Maina kaina zan gabatar. A shirin nan musamman na kushe da matakan da gwamnatin jihar Yobe ta dauka don bunkasa al'amuran ilimi biyo bayan koma baya da yan Boko Haram suka haddasa. A Niger kuma an samu annobar sankarau a yankin Damagaram, muna da rahoto. Masani a jihar Filato ya nuna fargabar asarar rayuka sanadiyar coronavirus a bana, matukar ba a dau matakai ba. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko sai ku gyara zama don ku saurari labaran duniyar.
Assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel.
Da daren jiya Talata aka rufe rumfunan zabe tare da fara kidayar kudin zabuka bi masu matukar muhimmanci ne yan majalisar dattawan Amurka a jihar Georgia dake kudancin kasar, wanda zai yi tasiri game da iko a majalisar dattawa cikin shekaru biyu na farko na gwamnatin zaben shugaban kasar Joe Biden. Senata David Padu na jam'iyyar Republican ya gama da kalubale daga dan jam'iyyar Democrat John Ossoff mai gabatar da shirye-shiryen talabijin, yayin da Senata Kerry Loeffler ta Republican, ɗaya daga cikin 'yan majalisar mafiya arziki, tana ja da Reverend Raphael Warnock, wani pasto a majami'ar Baptist. Kuri'un da aka kada kafin zabe ya nuna an fafata sosai, inda 'yan Democrat ke da dan karamin rinjaye. A halin yanzu yan jam'iyyar Republican ne ke da rinjaye a majalisar dattawan mai kujeru 100, inda suke da kujeru 50, 'yan Democrat kuma 48, suna buƙatar samun nasara ɗaya daga cikin zaɓukan da aka gudanar a Georgia a zagaye na biyu domin tunkarar gwamnatin Biden bayan an kaddamar da shi a ranar 20 ga wannan wata na Janairu. UNICEF ta ce wasu majiyoyi da ba na hukuma ba sun sanya adadin waɗanda suka mutu a harin na ranar Asabar a ƙauyukan biyu sama da 100. Sanarwar UNICEF ta jiya Talata ta ce waɗanda lamarin ya ritsa da su sun haɗa da yara maza 10 da 'yan mata 7, waɗanda aka yi amanar ba su wuce shekaru 16 ba. 'Yan bindiga ne suka kewaye ƙauyukan da ke kudu maso yammacin yankin Tilaberi suka fara kashe mutane, wasu yara sun ƙone kurmus a cewar UNICEF. Babu wani da awar ɗaukar alhakin kai harin. Jiya Talata hukumar lafiya ta duniya WHO ta nuna rashin jin daɗi game da gazawar da jami'an China suka yi na kin baiwa kungiyar masu bincike na duniya izinin shiga kasar don binciken asalin kwayar cutar coronavirus. A taron da hukumar ta saba gabatarwa game da COVID-19 a headquarter hukumar WHO a Geneva, Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce yayi matukar bakin ciki cewa China bata bada izinin shiga da tawagar ba. Wasu daga cikin sun fara tafiye-tafiye zuwa Wuhan. Labarin ya tilasta wa sauran mambobin kungiyar fasa tafiya a ƙurarren lokaci. Tedros ya ce an shirya tsare-tsaren wannan tafiya ne tsakanin jami'an hukumar lafiya da gwamnatin ƙasar China da kuma ƙasashen da tawagar za ta wuce ta hanyar su zuwa birnin Wuhan. Ya ce jiya Talata hukumar ta samu labarin cewa har yanzu jami'an ƙasar China ba su kammala izinin da ya dace ba na zuwan kungiyar China. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan majalisar Amurka na dattijai da wakilai sun shirya haduwa yau Laraba a wani taron haɗin gwiwa na majalisar domin ƙidaya da kuma tabbatar da ƙuri'un zaɓe bisa la'akari da sakamakon zaɓen shugaban ƙasar da aka yi a watan Nuwamba. Ana gudanar da wannan biki ne yawancin lokaci da ke zama mataki na ƙarshe bayan da jami'an zaben kwaleji a hukumance suka zaɓi Joe Biden ranar 14 ga watan Disamba. Ya zama zakaran gwajin dafi ga 'yan majalisar Republican masu biyayya ga shugaba Trump. Sama da 'yan majalisar Republican 100 masu biyayya ga shugaba Trump sun shirya kalubalantar takardar shaidar. A ƙarƙashin kwaskwarima ta 12 a kundin tsarin mulkin Amurka, dukkan majalisun biyu dole ne su haɗu don ƙirga da kuma tabbatar da sakamakon ƙuri'un bisa tsarin kasafin ƙuri'u na Electoral College daga dukkan jihohi 50 da gundumar Columbia.
Fiye da masu rajin kare demokaradiyya a Hong Kong 50 aka kame yau Laraba saboda kare dokar tsaron ƙasa da ake rikici a kanta. A cewar kafofin yaɗa labarai na cikin gida, a cikin wani babban kamen masu adawa da sabuwar dokar. Kamen da aka yi a cibiyoyin hada-hadar kasuwanci na Asiya ya haɗa da sanannun mutane masu rajin demokaradiyya da tsaffin 'yan majalisa James To da Lam Chok Teng da Lester Shom, a cewar shafin Facebook na masu rajin demokaradiyya da kuma kafar yaɗa labarai ta RTHK. Yan sanda ba su ba da amsa nan da nan ba na buƙatar neman yin bayani.
Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu sai babun rahotanni. Gwamnatin jihar Yobe na shirin cike gurbin da rigingimin Boko Haram ya haddasa, wanda a halin yanzu tana shirye-shiryen ɗaukar sabbin malamai kimanin 3,000 a bana. Daga Maiduguri ga rahoton wakilinmu Haruna Dauda Biyo.
Jihar Yobe da yana ɗaya daga cikin jihohin da suka yi fama da hare-haren mayakan Boko Haram kan makarantu da ma ɗalibai, da kuma jihar ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da ke koma baya musamman ma wajen harkokin ilin zamani, wanda hakan ne ma ya sa gwamnan jihar Yobe tun da farkon wannan shekara kafa dokan taɓaci kan harkokin ilimi. Alhaji Abdullahi Bego dai shine kwamishinan ma'aikatan yaɗa labarai na jihar Yobe, wanda ya ce wannan na ɗaya daga cikin matakan da suka ɗauka na sake farfaɗo da inganta harkokin ilimi a wannan jiha.
Dokar ta ɓaci a ɓangaren ilimi, kuma wannan ayyana dokar ta ɓaci an yi ne da nufin zaburar da hukumomi da jami'ai wanda abin ya shafa domin su zage damtse wajen inganta harkar ilimi. A yanzu da nake maka magana, an samu nasarori waɗanda suka haɗa da inganta azuzuwa da kuma wuraren karatu na ɗalibai a primary da secondary da ke faɗin jiha. An gina sabbin makarantu na model primary school da kuma mega. Sannan kuma ita gwamnatin jihar Yobe tana da nufin niyyar ɗaukar sabbin malamai 3,000 a wannan shekara ta 2021 da za mu shiga insha Allah, saboda faɗaɗa harkar ilimi da aka samu da kuma ƙarin yara da aka samu suna zama a makaranta kuma suna shiga makarantu, akwai buƙata a sake samun ƙarin malamai. Ke saboda waɗannan abubuwa duk an yi su ne bisa ƙarƙashin dokar ta ɓaci da aka kafa a ɓangaren ilimi, kuma abu ne wanda an yi su duk sassan jihar nan sun mora, kuma za a ci gaba da a shekara ta 2021 da insha Allah.
To komai al'umman jihar Yobe ke cewa ne game da wannan sabon yunkuri na gwamnatin jihar?
Sunana Malam Muhammad Abubakar. Sanin kowa ne a jihar Yobe akwai matasa da dama waɗanda wasu sun kammala NCE, wato kwasa-kwasai ne wanda suka jibanci koyarwa kuma suna nan ba su da aiki, waɗanda lalle ɗaukan su zai taimaka ainin na ɗaya zai taimaka wajen ƙara farfaɗo da tagomashin ilimi a jihar Yobe. Kazalika kuma zai taimaka wa matasa, ɗimbin matasa waɗanda ba su da aiki musamman wannan yanki na ilimi. To wani abu ne wanda kusan zai taimaka wajen inganta sha'anin ilimi a jihar Yobe, saboda kamar iya cewa abu ne wanda ya dace kuma lalle gwamnati ta yi nazari sosai akan wannan lamari.
Sunana Aliyu. To wannan batu ya zo akan gaba. Ya zo akan gaba saboda ai ko ba komai muna ɗaya daga cikin jihohin da muke fama da matsaloli, wanda idan ka duba a koda yaushe aka fidda sakamakon jarabawa za ka ga a ce jihar Yobe tana ɗaya daga cikin jihohin da suke ƙasa. Kuma wannan ya ƙara tabbatar da cewa gwamnati a shirye take ta canja lamarin. Wannan ya ƙara nuna cewa a shirye take wurin kawo dabaru da yunkuri daban-daban danganin an haɓaka ɓangaren ilimi a matakin farko a wannan jiha ta Yobe.
Wasu daga cikin 'yan jihar Yobe kenan ke bayyana ra'ayinsu game da sake batun farfaɗo da harkokin ilimi a wannan jiha. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga jihar Yobe, Najeriya.
A jamhuriyar Nijar an samu bullar cutar sankarau a yankin da Magaram, lamarin da ya shafi garin Dinnai da Geza Muhammad, inda fiye da mutum 100 suka kamu, yayin kuma da mutum 10 suka rasa rayukansu. Yanzu haka hukumomin kiwon lafiya sun killace yankunan inda aka takaita shige da fice. Daga birnin da Magaram ga rahoton wakiliyarmu Tamar Abare.
Abu Yahaya shi ne babban darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar da Magaran, ga irin bayanin da ya yi.
Yalle haka ne journalist mun samu kwayar cutar wannan a Geza Muhammad da Dinnai a cikin district center din Miriya. Tun tara ga wancan wata da ya shige, Desambar muka har samu 'yan malati mun dauki matakai, an yi ruhuna, an kai likitoci, an kai magani, an yi shela, ana ci gaba da shela cikin gari. Duk wanda adda wannan alamun ko wanda ya ji alamun ko wani rashin lafiya ya zo likita a yi bincike shi, a tabbatar da minane ya gare shi in ita ce wannan cuta, a yi mishi magani kuma a kyauta.
Daga ranar 4 ga watan Janairu nan da ake ciki, adadin waɗanda suka harbu sun zarce 100, yayin da fiye da 10 suka rasu.
A 4 ga wannan wata da muke ciki, abin da suka haije da Muhammad mun samu wanda adda wannan cuta mutum 132, mutum 9 suka rasu, mutum 100 sun jeru sun samu lahiya, mutum 22 suna nan ana musu magani. A dindin mun samu mutum 205, 3 suka rasu, muna da 137 wanda suka samu lahiya, ya muna da yanzu 65 wanda ake ana musu magani.
Hukumar kiwon lafiya ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, a tuni likitoci suka fara allurar rigakafi.
Yau da nake muku zance mun fara shaushawa ta wannan cuta a Geza Muhammad, saboda mun samu vaccine da zamu yi wannan mun fara ta yau insha Allah. A Geza Muhammad din ne nan ne bakin nurse da hankali kuma bakin rahin da akwai yau na vaccine din da ya sayar ko minister Lasante ya aiko mana wannan zamu yi vaccination, kuma yara ne wannan zamu yi vaccination inda shekara da zuwa shekara 15.
Ko menene ya kawo canji game da ita wannan cuta ta sankarau inda a da aka santa a lokacin zafi?
Lalle canza a zahiri an ka santa, sai aka waye gari lalle ga ta komo na a dari muke samun ta. Abinda ke yawan kawo irin wannan cinkoso, mutane suna shakuwa da junan su kwarai. Kuma gani kamar wannan lokaci kuma rashin tsarkake muhalli, duk wannan shina sa wannan cuta ta yadu.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman. Biyo bayan rahotannin hukumar yaduwar cutuka ta Najeriya ta fitar da ke cewar kimanin mutum 100,000 suka kamu da cutar corona. Shugaban hukumar masu haraɗa magunguna rashin jihar Filato, Pharmacist Dauda Dangiwa, ya ce hasashe na nuni cewar mutane da dama ne za su mutu da cutar a watannin farko na wannan shekara in har ba ɗau matakai ba. Daga birnin Jos ga wakiliyarmu Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Alƙalumar hukumar kula da takaita yaduwar cututtuka ta Najeriya ta fitar na nuni da cewa kimanin mutane fiye da 100,000 ne suka harbu da cutar corona a ƙasar. Shugaban kungiyar masu harhaɗa magunguna reshen jihar Plateau, Pharmacist Dauda Dangiwa, yace hasashen da suke gani shine mace-mace da cutar corona zai karu matuƙa a watannin farko na wannan shekara.
Zatonmu ma shine in mun ci gaba da sakaci akan corona, mace-macen da muka gani na baya za su zama wasan yara. Ana gani kamar wata dinan na 1 da na 2 wato January zuwa February muna ganin mace-macen da za su zo za su ninka na baya, domin mutanen mu sun fara sakaci. Ba sakaci kawai ba, ana ganin kamar corona dinan tatsuniya ne. An ce an samu rigakafi kuma za ta shigo Najeriya, according to shi minister na kiwon lafiya. Vaccine da za ta shigo mun san ni a madadi na pharmacist na san za ta taimake mu, amma har yaushe za ta shigo? Amma ta shigo mun san mun samu wani sabon yayi na corona, so muna zaton wannan za ta kare mu daga
Na zanta da wani mazaunin garin Jos wanda ya bayyana min irin tsananin zazzabi da ake fama da shi a sassan jihar Plateau.
Sunana Yusuf Abdullahi Wasi. Ganin cewar a daidai lokacin da mahukunta a fannin kula da cutar corona ke fitar da adadi masu yawa, kuma a daidai wannan lokacin ne ake samun wannan zazzabi, kusan zai wahala a tare da wani gida wanda ba a yi wannan zazzabi ba. Dan akwai ziyara da na kai asibiti kusan sama da mutum 10 a wannan asibitin da na kai ziyara, dukkan su zazzabin ne. To kuma kin ga ya nuna da cewa akwai buƙatar a sa ido a kula da wannan yanayi na wannan zazzabi.
Shi ma shugaban kungiyar masu kimiyyar gwajin kwayoyin halitta da cututtuka ta ƙasa, Farfesa James Damen, wanda ke cikin kwamitin samar da rigakafin cutar corona da gwamnatin jihar Plateau ta kafa, yace dole sai an ci gaba da binciken irin nau'in kwayar cutar ta corona wanda a cewarsa tana sauyawa.
Kin ga yadda corona dina ya sake dawowa, in kin duba su statistics dinan everyday akwai ana kama mutane da shi, kuma number din yana karewa kowane rana. So don haka rukuna is that mu tabbatar cewa wannan ciwon nan fa yana tare da mu. In za mu je kasuwa ya kamata mu sa face mask din ba, kuma mu kiyaye like su hand sanitizer na sa su a hannu din nan suna nan da yawa. Na san gwamnati ma suna yin kokari ana raba ma mutane ma da kyauta. so mu kiyaye kanmu ba wai zamu jira wai sai gwamnati ne kawai zasu zo su taimake mu ba.
Rahotanni na nuni da cewa fiye da kasashen duniya 50 ne suka shiga dokar hana fita a ƙarshen watan Disamban bara, yayin da binciken cibiyar Imperial ta ce sabon nau'in cutar ta corona na yaduwa ne a cikin sauri a tsakanin matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 kafin ta ci gaba da kama mutane masu shekaru daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Kar a shafa'a, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da hantsin yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A cikin shirin yanayi da muhalli za mu yi waiwaye ne wanda masu iya magana kan ce a dan tafiya. Kimanin shekara ɗaya kenan muka faro wannan tafiyar. Dalilin da ya sa muka ga mahimmancin duba wasu muhimman batutuwa da muka tattauna tun farkon shirin. Idan mai sauraro bai manta ba, a shirin yanayi da muhalli na farko mun karɓi bakoncin Farfesa Adamu Idris Tanko, masanin kimiyyar ƙasa kuma malami a jami'ar Bayero, wanda ya yi ƙoƙarin yin bayani a game da abin da ake nufi da sauyin yanayi.
Muhalli shi ne duk wani guri da ɗan adam zai rayu a kai, wannan shi ne muhalli na shi ɗan adam. Amarin tumamar yanayi gaskiya na da ɗan tsayi wajen fahimtarsa, amma yanzu a ɗauka cewa ɗan adam ya saba samun yanayi na misali zafi, wani akwai ma'auninsa ka ɗauka cewa a muhalli kaza akan sami yanayin zafi mai kama da Celsius ka ɗauka 25 sali, mu ɗauka watan 5 ana ganin yanayin guri baya wuce ma'auni 35. A guri shekara da shekaru iyaye da kakanni sai aka zo aka shiga wani yanayi da za a rika samu ya haura 35. To kaga wannan ya nuna cewa an samu canji daga abin da aka saba samu, an samu dumama na yanayi.
A wannan shirin dai mun karɓi bakoncin Awwal Umar Usman, ma'aikacin hukumar da ke kiyaye furarowar hamada wanda aka sani da Great Green Wall. Yayi bayani game da sinadarin carbon wanda masana suke bayanin mahimmancinsa wajen tsabtace iskar da ɗan adam yake shaka.
A neman makamashi na sarrafa abubuwa shi ne ake jawo carbon dioxide ɗin yake yawa a cikin wannan muhallin da muke rayuwa. Su kansu waɗannan bishiyoyin da kuke gani da ciyawa da duk waɗannan suna da amfani kuma wani abu da ake ce carbon. Carbon ɗin nan in suka yi storing ɗin shi shi ne yake iya taimakawa duk waɗannan abubuwan su ya cinye su. A bishiya za su iya samun yawan bishiyoyi yana iya canza yanayi daidai gurin da suka fi yawa, saboda duk abin da zai kasu daga cikin ƙasa ko za a ƙona a cikin yanayi na hayaƙi in ya wuce bishiyar nan Allah da za ta.
Bai tsaya a kan yanayin kawai ba, domin ƙwararru sun daɗe suna bayanin illar da ke tattare da sauyin yanayi wanda suka danganta da wasu cututtuka da ke addabar al'umma, kamar yadda Dr. Ibrahim Kana, babban likita a ma'aikatar lafiya ta Abuja, ya jaddada mana a shirin namu na farko.
Abin da a turanci ake kira desertification, irin wannan yanayi tana iya kawo rashin ruwa, wato ruwan sama kenan, itatuwa ba sa tsura saman ta na ita fita Afirka, abin da ya kama daga Nijar, Burkina har ta kawo zuwa Najeriya, wato zuwa Sokoto, Borno, Zamfara. Nan abin da ke faruwa shi ne abin da ke kira desertification. Babu ruwan sama,
wato kwararowar hamada
da barai da gaske, rashin ruwan sama ita ta ba su ruwa. Rashin ruwan nan yana iya haifar da cututtuka da ke dangantacce da rashin ruwa da makamantansu.
tsakiyar annobar coronavirus wacce ta addabi al'ummar duniya tun karshen shekara ta 2019 wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da miliyan 1 a fadin duniya baki daya a kawo yanzu kuma ta tilasta wa kasashen duniya takaita zirga-zirga lamarin da masana da kwararru wannan fanni suke gani ya inganta iskar da ake sha Dr. Abdulhamid Muhammad kwararren likita ne a Amurka wanda muka karbi bakuncinsa a wannan lokaci
wannan wani dan ci gaba ne da duniya ta samu wajen gyara muhalli sannan zamu iya farin ciki da halin da duniya ta samu kanta na gyaruwar al'amura game da gurbata muhalli amma tambayar da za a yi a nan shine wannan ci gaban da aka samu na wannan lokacin da yake zirga-zirgar mutane ya rugu ainihin ci gaba a haka bayan mutane sun dawo
gyara kayanka aka ce bai zama sauki muraba ba Umar Sale Anka Rajin kare muhalli na Najeriya ya yi jan hankali ne ga al'umma a game da abubuwan da ya kamata su sarara.
Ko dam da kake gani yana yawan fashewa wannan sakamakon wasu al'amura ne da dan adam yake yi kuma wannan ma ba karama annoba bace. Karamin cewa lalle su tsunami su wasu abun nan sai a can wasu wurare. Ita ambaliya ma idan ta zo za ka ga saboda an kike ta hanyoyin ruwan saboda san zuciya maimakon abu hanyoyi a karkasa gona wannan ta noman rani ce wannan kuma ta noman damina ya kamata dai mu sake wa kanmu fada mu san cewa wannan abun ba ya zo haka kawai bane dole mu ne muka taimaka wannan abu ya faru ya kamata mu san cewa duk wani abu da kake ganin ba zai yi ba ko kuma kake ganin kafi karfin shi to yanzu lokaci ya nuna maka cewa ya fi karfin ka kuma dole ne a sake duba rayuwar nan idan ba haka ba annobar da za su zo gaba gaskiya ba za a iya misaltawa ba ba ma fata
A nan za mu da sa'aya a cikin shirin yanayi da muhalli da wannan mako. A makon gobe idan Allah ya yarda za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'assalam.
Awal Garba kawo mana shirin sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Wannan makon ne da jaridar da kota kasan jamhuriyar Kamaru an da taroto mana cewar jawabin da shugaban kasar jamhuriyar Kamaru ya yi musabiya na shiga sabuwar shekarar 2021 da ya alkawarin cewa zai sasanta da masu karfin bindiga a bangaren masu amfani da harshen ingilishin salon da injila domin irin yadda suke neman su daga kasar jamhuriyar Kamaru gida biyu amma shugaban ya ce dole ne a tsaya a sasanta tun da yanzu aka an kwashe sama shekaru uku alhaki da ke baɗi tsakanin bangarorin guda biyu. Jaridar Kamaru Tribune kuma ta fayyace mana cewar shugaban ma'aikatan fadin shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Samuel Mando Ayolo ya ce wannan shekarar dai bai zai yadda da an da kawai ake shiga gidan shugaban kasa domin yi masa lalle marhaba da shiga sabuwar shekara kamar sauran shekarun ba ya ce dole ne a wannan shekarar ta 2021 a sanya waɗansu takunkumai domin yadda yanzu haka ake fama da cutar COVID-19 a kasar Kamaru. Reda Free Media kuma ta raba ta mana cewar shugaban kasar Kamaru Musa Biya ya yi wa manyan 'yan adawan kasar shagube kan irin yadda yanzu haka suke neman mulki karfi da yaji a kasar. A cikin jawabinsa na sabuwar shekarar 2021 nan ya ci gaba da cewa 'yan siyasa su yi hatara domin jama'a suna zaben su ne da ƙurgu sannan kuma siyasa koyanta ake yi sai kuma jaridar Ter Promise anda ita kuma ta ambato mana cewar manyan ayyuka da gwamnatin kasar Kamaru ta dauki alkawarin yi a cikin wannan shekara ta 2021 ta ambato cewar za a ci gaba da kula da jejjerin zaman lafiya a bangaren masu amfani da harshen ingilishi na kasar Kamaru kuma yadda za a gudanar da gasar cin kofin zakarun Afirka na masu taka leda a kasashenmu wanda za a gudanar a kasar ta Kamaru. Gwamnatin kasar ta ce za ta yi kokari na ganin cewar ta kammala gina manyan hanyoyi na fadin kasar Kamaru baki daya sai kuma jaridar Le Message ta kasar Kamaru anda ita kuma ta ce Prime Minister kasar Kamaru Mr. Joseph Nyangote ya ja kunnen masu warzaki a bangaren siyasar kasar Kamaru da cewa su daina bata demokradiyyar kasar a idanun duniya domin tana neman mulki karfi da yaji yace muddin dai aka samu masu irin waɗannan dabi'un a bangaren siyasar kasar da su fuskanci bishin gwamnatin kasar ta Koriya Kamaru zamu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Reality anda ita kuma tsokaci ta yi mana kan yadda shugaba Biya ya samu lambar yabo daga Majalisar Dinkin Duniya da kuma Ƙungiyar Lafiya ta Duniya OMS wajen namiji kokari da yayi domin dakile cutar nan ta COVID-19 cikin watanni shida a faɗin kasar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A cewar Majalisar Dinkin Duniya, halin matsi da jama'a ke ciki a kasar Yemen shi yafi muni a duk fadin duniya. Dama Yemen matalauciyar kasa ce tun kamun wannan rikicin da aka fara a 2015. Amma wannan fadan da ake yi tsakanin ƴan kabilar Hutsi da ke samun goyon bayan Iran a gefe guda da kuma dakarun gwamnati da Majalisar Dinkin Duniya ta amince da ita a bangare daya ya ƙara jefa kasar cikin rudani. Kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce a wata sanarwa, goyon bayan da Iran ke baiwa ƴan kabilar Hutsi ya ƙara ruruta wutar rikicin Yemen, hakan kuma ya ƙara jefa kasar cikin halin rashin kwanciyar hankali. Wannan goyon bayan da ƴan Hutsi ke samu da dakarun juyin juya halin kasar Iran na Quds IRGCQF a takaice suke jagorantar sa, kuma su ne dakarun da gwamnatin Iran ke amfani da su na goyon bayan kungiyoyin ta'addanci da mayakan sunkuru. A ranar 8 ga watan Disamba, Amurka ta ayyana Hussein Irlu, ma'aikacin IRGC, wanda kwanan nan Iran ta tura shi sana a matsayin wakilin ta ga ƴan tawayen Hutsi. Kamar yadda Baitul Malin Amurka ya faɗa a wata takardar bayani, Iran ce kaɗai ƙasa da a hukumance ta yadda har ta aika da wakili ga ƴan ta'addan Hutsi shekaru da dama. Irlu ya goyi bayan yunkurin IRGC na basu horazwa da manyan makamai. Irlu ya kasance mai ma'amala da tsohon kwamandan dakarun na IRGC Qasim Soleimani, kuma ya baiwa ƴan kungiyar Hezbollah a Iran horaswa. Sakatare Pompeo ya ce aika Irlu zuwa Yemen ya tabbatar da cewa rundunar IRGC tana ƙara ba da goyon bayanta ga Hutsi da kuma samar da yanayi mawuyaci don sulhu a matakin ƙasa da ƙasa. Ya ce Amurka za ta ci gaba da ba da goyon baya akan tsagaita wuta da kuma sassauci a siyasance. Kana a ranar 8 ga watan Disamba, Amurka ta ayyana jami'ar ƙasa da ƙasa ta Al-Mustafa da ke Iran a matsayin cibiyar horas da rundunar IRGC da kuma sauran sassanta na ƙasa da ƙasa. Yusuf Ali Mufaj, wani ɗan ƙasar Pakistan mai alaƙa da rundunar IRGC, na daga cikin waɗanda suka shirya harin da aka shirya kaiwa a gabas ta tsakiya da Amurka an ɗau mataki a kansa shi ma. Rundunar IRGC na ɗaukar duk wata dama da ta samu wajen ci gaba da ayyukanta na ta'addanci, wanda suka haɗa da tada hatsaniya a yankin gabas ta tsakiya da kuma sa matasa yaƙi da sunan neman 'yancin ƙasar Iran, a cewar sakatare Pompeo. Amurka za ta ci gaba da ɗaukar matakai da suka dace don tona musu asiri da kuma taka musu birki. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokan aiki na da suka taimaka wurin ganin kawo muku nasarar wannan shiri. Hassan mai na kai nake sallama da ku kasance lafiya.